Assalamu alayka ya babun Fatima mu mabiyanka ne annabi takamman danguma sannan farin masoyi annabi kai ne zanayiwa ban girma kayya mu dai da annabi ne Na ziyarci ma'aiki ranar bana da tamba dan kawunar ma'aiki ita ce yau ita ce jiya mai daukaka girma irin ka ba ai ba kuma za ai ba Allah mu dai da annabi ne annabi kai ne da gurin zuwa inda akan kande ba ma da ciwo na mantuwa daga zuciya kaunar ka ce ke kara hawa albarkacinka ake ci tun anan har lahira ma sai an ci kafana 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 ka kara ka kai ni ka tsinci abinda ka tsinta wannan ne farkon gini dan shi ya wuce duke ta kokolwa ke kwatanta kullum haya ya annabi wani haske in ba kai wato duhu yake duwani kamshi in ba naka wato wari yake wallahi annabi kyau ba naka ba mummuna yake babu kamar ka annabi har abada kai dai yabe mummuna